A ƙarshen taron kwamandojin rundunonin mayakan Niger, Mali da Burkina Faso da ya gudana a birnin Yamai ne, ƙasashen uku suka sanar cewa sun kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen ƙawancen IOS da nufin ƙara jan ɗamarar yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. General Musa Sallau Barmu shi ne babban kwamandan rundunar mayakan Niger.
Nous sommes arrivés à concevoir une force conjointe des pays de l'IOS.
Ya ce mun kai ga kafa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen IOS wacce za ta fara aiki nan ba da jimawa ba domin tunkarar ƙalubalen tsaro a yankinmu. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Mustafa Abdullahi na kallon matakin ƙasashen IOS da mahimmanci.
Duka wannan ƙasashen uku dama sun san juna suna cigaba kuma tsakaninsu ne sujawa. Ina tsammani abu ne mai mahimmanci.
Hada karfin soja dubara ce da ka iya baiwa kasashen uku damar tunkarar barazanar da suke fuskanta daga ciki da wajen yankin, kunji kwararre akan sha'anin tsaro Abbas Mumuni, wanne yake da kwarin gwiwa a game da tasirin da rundunar ka iya yi a fagen daga.
Tarar an yi shi lokacin da ita kuma Algeria ta kare wani wasan koyan yaƙi a can iyakanta ita da Mali. Alaƙoƙin da suke da Mali sun ɗan gurɓace kwana biyu. Na biyu, lokacin da Mali ta samu nasara ta anso arewacin Mali, ganin cewa dole in ka anshe wuri kuma ta hantsare. Abu na uku shine ana ganin kamar dai kwantar musane ake tsakanin ECOWAS da kuma ƙasashen IOS musamman Niger. Ana cewa ana aikai hari ko ba za a aikai hari ba.
Juye-juye mulkin da aka fuskanta a Niger da Mali da Burkina Faso a shekaru uku na baya-bayan nan sun yi sanadin mayar da su saniyar ware. Lamarin da ake hasashen zai iya haddasa cikas wajen samun kuɗaɗen gudanar da sabuwar rundunar ta IOS. Kwatankwacin matsalolin da aka yi fama da su a zamanin Jesen Sahel.
Yanayi ma watakila matsalar da za a samu ita ce matsala ta kuɗi ko ko ta makamai. Masu hannu da shuni suwa ne za su taimaka musu shi ne babban aya don akwai Rasha, akwai Turki. To, sai mun ga yanda harakokin suka faru tukuna.
Sababbin salon yakin da kungiyoyin ta'addancin Sahel ke bujiro da su abu ne da aka yi amanar cewa karfafa matakan soja na iya tasiri kansu. To amma masana na shawartar masu ruwa da tsaki akan buƙatar mai da hankali kan ayyukan kyautata rayuwar talakawa.
Dan ta'adda ana iya kashe shi, amma ta'addanci ba iya kashe shi da bindiga. Kenan ana so a kashe ta'addanci dole bayan bindiga tana aiki kuma sai an yi tattalin arziki, a yi iko na gari da adalci ba zalunci.
Don yaƙi matsala an san yaushe ke fara amma ba a san yaushe ke ƙarewa ba. Kuma shi wannan yaƙi na ta'addanci ba yaƙi bane wanda ake ce ma conventional, a'a shi yaƙi ne na mamaye, dole sai da wasu sa'o'i wanda ba dole ba sai na soji.
A watan Satumban 2023 ne ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso suka ba da sanarwar kafa ƙungiyar ƙawance ta IOS, wacce a ƙarƙashinta suka ayyana cewa za su gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a fannoni da dama, farawa da matsalolin ta'addancin da suka addabi baki ɗayan yankin Sahel yau shekaru sama da goma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.